الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفير أصبر شدا قوتن zul qa'da hijra annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 29 ga watan July shekara miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 112 daga cikin jeren girkasu son karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim walafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyah al harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin iqtida'us siratal mustaqim yana karantar da mu ne aqida musulunci dangane da tabbatar da cewa ainihin wato aqida ce a gurin musulmai su yi ma ainihin al'adu da tafarkin kafirai bara'a wato aqida alwala'u walbara karkashin karantawa alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da ainihin fasaran malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ubangiji ya samu dace a darasin da muka yi a baya Ibn Taymiyyah ya mana magana akan lafazin la'amruka la'amruka da cewa la'amri shin wannan yana cikin yi ma Allah wato alwashi da wani koko baya ciki kuma shin rantsewa ne da wani Allah koko ba haka bane al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa Allah ya gafarta mai karkashin fassarar fadin Allah la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun yayi magana akan wannan ainihin lafazi a inda ya nuna cewa makruhi ne fadan irin wannan lafazin haka ainihin wato kuma an samu larabawa suna fadan shi a cikin maganganun su har da malaman su kamar Ibn Qayyim zaka ga aldafan shi irin cikin Zadul Ma'adi cikin Rawatul Muttaqin da makamantan su Rawatul Muhibbin yana fadan ire-iren waɗannan maganganu haka malamai da sauransu to a takeici dai abinda aka tike akan shi kamar yadda Malam Bakar Abu Zaid ya fada Allah ya gafarta mai a cikin littafin Mu'jamul Manahil Lafziyya a inda ya dauko daga malamai da dama yayi maganganu cewa idan mutum ya fada da niyyar rantsuwa ne to bakin amma fadi haka a cikin lafazi yadda larabawa suka saba ba da niyyar rantsuwa ba to wannan babu matsala akai haka ma al-Allama Uthaymeen ya fada rahimahullah a cikin sharhi iqtida'u nashi haka akwai littafi musamman wanda Sheikh al-Hamma Sheikh al-Hamad al-Hamad al-Ansari ya rubuta mai suna al-Qawl Mubin fi anna la'amri laysat nassan fil yamin inda ya tabbatar da cewa ai ba ma rantsuwa bace kwata kwata wallahu ta'ala a'lam zamu tashi inda ma da yake cewa wa amma qaulun nasi as'aluka billahi wa birrahim amma fadin mutane da zaka ji sun ce as'aluka billahi ina roƙonka dan Allah wa birrahim kuma ina roƙonka dan zumunci wa qira'atu man qara'a tasa'aluna bihi wal arham da kuma karkashin kira'an wanda suke karanta tasa'aluna bihi wal arhami fa huwa min babit tasabbub biha yana cikin babi ne na daukan watan zumunta a matsayin abin da zai jawo izuwa ga ai maka wannan abu fa innar rahima tujibu sila saboda zumunta tana wajabtar da sadar da ita wa taqtadi an yasila al insanu qarabatu kuma zumunta ta hukunta addinance cewa wajibi ne mutun ya sadar da zumuncin makusantansa fa su'alu sa'il birrahimi li ghairi dan haka idan mai tambaya mai roko ya roki wani mutun ta hanyar zumunta ya tawassalu ilayhi bima yujibu silati yana yujibu silatu yana ainihin wato neman tsanantuwa ne da abin da wajibi a sadar da shi min alqarabati allati bainahuma wato na kusancin dake tsakankanin su da zumunci laysa huwa min babil iqsam baya cikin yin rantsuwa da alwashi da wannan ainihin zumunta wala min babit tawassuli bima la yaqtadi almatlub baya cikin kuma babi na yin tawassuli da abin da ba zai samar da abin nema ba bal huwa tawassulun bima yaqtadi almatlub sai dai kasance wato tawassuli ne da abin da zai samar da abin da ake nema din ka tawassuli bi du'a il anbiya kamar yadda tawassuli da addu'a annabawa wa bi ta'atihim da kuma yin tawassuli da ta'ar annabawa was salati alaihim da yin tawassuli ta hanyar yiwa annabawa salati waɗannan dukan su hanyoyi ne ingantattu tabbatattu a shar'ance da ake neman tsanantuwa ta hanyar su wa min hadhal babi ma yurwa an abdullahi ibn ja'far annahu qala malam yace wannan kuma shi zaka sanya a cikin abinda aka ruwaito daga Abdullahi dan Ja'far dan Abu Talib radiyallahu anhu dai ne daga cikin kananan sahabbai wannan qala yake cewa kuntu idza sa'altu aliyan radiyallahu anhu shay'an falam yuti'inihi idan na tambayi sayyidina Ali wanda Ali din a matsayin dan uwan mahaifinsa ne yace na tambaye shi abu ya hana ni qultu lahu sai na ce da shi bi haqqi Ja'farin illa ma a'taitani fayutiyani yace sai in ce da shi sai ka bani dan Ja'far Ja'far dan uwanka mahaifina ina roƙonka saboda haƙƙin shi dake gurinka zumuntar dake tsakaninka da shi to lalle ka bani wannan abin da na roke ka yace fayutiyanihi sai ya bani au kama qala ko kuma dai wani lafazi kwatankwacin wannan fa inna ba'da an-nasi dhanna anna hadha min babi al-iqsami alayhi bi Ja'far wasu malamai suka ce wannan yana nuna cewa wato ya mushi alwashi da Ja'far kenan aw min babi qaulihim ko kuma ɗaya yake da fadin su as'aluka bi haqqi anbiya'ika ina roƙonka ya Allah dan haƙƙin annabawanka a wajenka wana hu zalika kuma kamancin wannan malam yace walaysa kadhalik ba haka abun yake ba yadda suka riya bal Ja'farun huwa akhu aliyin ai Ja'far dan uwan aliyu ne wa abdullahi huwa ibnuhu shi kuma wannan abdullahi dan Ja'far da yake ga sayyidina Ja'far din walahu alaihi haqqus sila dan haka yana da haƙƙin zumunta tsakanin shi da dan uwan ubansa aliyu kenan fasilatu abdullahi silatul abihi Ja'far sada zumuncin da aliyu zai yi ma dan gidan Ja'far abdullahi to kaman sada zumunci ne da shi kanshi Ja'far din dan uwansa kenan kama fil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'ada ba'ada an yuwalli yace na daga cikin wato abarril birri min abarril birri na daga cikin aiki mafi kyau a cikin ayyukan da'a mutum ya dinga sada zumuncin ƴan uwan mahaifinsa da abokan mahaifinsa bayan mahaifin ya shude wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi wa qauluhu da fadin sa inna min birrihima ba'da mautihima addu'a lahumma yace na daga cikin ainihin wato a yi ma iyaye biyayya bayan rasuwarsu addu'a lahumma yi musu addu'a wal istighfaru lahumma da neman Allah ya gafarta musu wa infadu ahadihima min ba'dihima da kuma cika duk wani alƙawari da suka dauka a bayan rasuwarsu sai a cika musu wannan alƙawari wasilatur rahimi allati la rahima laka illa min qibaliha min qibalihima da kuma wato sada zumuncin da ba dan su ba ba za ka zama kana da wannan zumuncin ba su suka hada ka da wannan zumuncin kasancewa iyayenka da suka haife ka shi ya jawo ka zama kana da dangantaka da ƴan uwansu da ba su ne iyayenka ba ba za ka dangantu ga ƴan uwansu ba za ka dangantu ga ƴan uwan wasu ne can daban to wannan zumuncin da baka da hanyar da ka shige shi sai dan sun haife ka wannan hadisi ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Ibn Majah hadisi ne tabbatacce haka al-Imam Ahmad dukkan sun fitar da shi walau kana hadha min babin al-bab alladhi dhannuhu lakana su'aluhu li'aliyyin bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibrahim al-khalil wa nahwihima awla min su'alihi bihaqq Ja'far yace da ya zama abu kamar yadda mutane suke fada ne to da sai kasance dan gidan Ja'far Abdullahi yace wa Ali radiyallahu anhu ka bani dan haƙƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bani dan haƙƙin Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam ya fitancanta ya fada ka fiye da yace a bashi dan Ja'far wannan awla min su'alihi bi haqqi Ja'far fa kana aliyun ila ta'zimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muhabbatihi wa ijabatihi sa'il bihi asra'a minhu ila ijabati sa'ili bi ghairi. Sai kuma ya kasance shi Sayyidina Ali, idan an ce mishi inda gaske ne ana cewa ayi dan haƙin wani, Sayyidina Ali ya fi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da duk wani bawa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan Sayyidina Ali zai fi saurin amsa buƙatar da aka ce yayi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da duk wata buƙata da aka ce yayi dan wani wanda ba manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallam. To da kenan ya fi kamata Abdullahi ya ce mishi kai mana dan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko kai mana dan Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam, fiye da ya ce masa kai mana dan Ja'far. Domin idan ya ce mishi yayi dan Annabi alaihi salatu wassalam, zai fi saurin yi dan ya fi girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fiye da kowa. Lakin bainal ma'anayaini farqun, malam yace amma abin da yasa bai faɗa haka ba saboda akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu. Fa inna sa'ila bin nabi talibun bihi muntasibun bihi, fa in lam yakun fi dhalika sabab ma yaqtadi husulul matlub wa la kana mimma yuqsamu bihi la kana batila. Yace domin me cewa ai mushi dan manzo sallallahu alaihi wasallama talibun bihi, yana neman abin ne a mushi dan annabi, muntasibun bihi mutasab muntasibun bihi, yana daukan wannan annabtar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sababin da zai sa a mushi wannan abu. Fa in lam yakun fi dhalika sababu ma yaqtadi husulal matlubi matlubihi, in ya zama a cikin wannan sababantuwar da yayi da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zama Allah bai kaddara annabtar ta zama sababin da zai amsa ba, wala kana mimma yuqsamu bihi, kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance a shar'ance daga cikin abubuwan da ake wa Allah alwashi da su ba, la kana batilan. To kaga zai kasance cewa ai maka dan manzo Allah ya zama barna kenan. Wa iksamul insani ala ghairihi bi shay'in yakunu min babi ta'zimil muqsimi lil muqsami bi, yace kuma yadda abin yake a dabi'a shine idan mutum ya ci alwashi ma wani yace sai kayi mana abu kaza dan kaza, to wannan yana cikin nuni zuwa ga kai da kake cewa ai maka dan wani, kana bayyana wa wanda kake cewa yayi maka din cewa kai kana girmama wancan da kace ai maka din shi. Al muqsimi shine wanda yake fadan magana, al muqsami bihi shine wanda ake cewa ayi dan shi din, ma'ana mutumin da yake cewa ayi mini dan wani, shi mutumin yana ishara ne zuwa ga cewa yana girmama wannan wanan da yace ayi mishi din shi. Wa hadha huwa alladhi jaa bihi al hadith min al amri bi ibrar al qasam, to wannan shine abin da yazo a cikin hadisi da akai umarni akan cewa a dinga warware wa mutane rantsuwarsu, idan mutum ya rantse maka da Allah cewa sai kayi mai kaza, sai kai kokari dan girman Allah da ya fada sai ka warware mishi wannan rantsuwa, kar ka bari rantsuwa ta ci shi. Ya daga cikin kyakkyawar dabi'a idan kanka ya rantsuwa ka samu mishi mafita akan rantsuwa, kai ka hakura da naka haƙin, ko kai mishi musamaha, ko kai mishi alfarma ko ihsanin da zai ba shi dama rantsuwar shi kar ta kare kar ta ci shi. Shi yasa saboda kaga girman Allah da ya rantse da shi, domin shi ma ya rantse ne da Allah saboda ganin girman Allah. To ana tsammanin kai musulmi da aka rantse maka sai ka kuntata saboda girman Allah, ka hakura da naka haƙin. Ina fata mun gane. To irin wannan shine nuni zuwa ga cewa al muqsimi yana ta'zimil muqsami bihi, yana girmama wanda aka rantse da shi din. Wa qad yakunu min babi ta'zimil mas'uli bihi, kuma yana iya zama yana nuni zuwa ga girmama wanda ake tambayar da shi. Wal awwalu yushbihu ma dhakarahu al fuqaha fil hilfi alladhi yuqsad bihi al hadd wal mal, yace na farkon yana nuni zuwa ga yana kama da abin da malan fiqhu suka ambata na rantsuwa wadda ake nufata da ita ayi al hadd kwadaitarwa, wal mana da hani dan aikata wani abu. والثاني نبي كما سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به, روقون wanda ake roko yayi maka saboda kaunar da yake ma wanda ake roko dan shi din, wato ka san mutun yana kaunar Allah sai ka roke shi ka ce to dan Allah ne yayi maka, wa ta'zimihi da girmama shi, wa ri'ayati haqqihi da kuma ganin girman haƙin sa. fa in kana zalika mimma yaqtadi husula maqsudis sa'il hasuna su'al. Idan ya zama abinda ka rantse da shi din a shar'ance Allah ya hukunta yana daga cikin abinda Allah ya yadda, ai wannan alwashin da shi sai ya zama tambaya ta yi kyau, roƙon ya yi kyau. Ka su'alil insani bi rahimi, kamar idan ka ce mutum ya maka dan zumunta, to tunda Allah ya yadda a yi abu dan zumunta, zumunta ta zama wato sababin da zaka taimaka wa wani, sababin da zaka ji cewa eh wani na da haƙƙi a kanka, to magana ta yi kyau. Wa fi hadha su'alul lahi bil a'malis salihah, to haka nan kuma irin wannan shine roƙon Allah ya yi maka abu, ka ce ya Allah ina tawassuli da kyawawan ayyukana, shi ma tunda Allah ne ya shar'anta haka, to roƙo ne mai kyau. Wa bi du'ai anbiya'ihi wa shafati, sannan kuma roƙon Allah ya sanya ka a cikin ceton annabawa, da roƙon Allah ya sanya ka a cikin annab, ya amsa addu'ar da annabawa suka ma, kaga duka waɗannan shi Allah ne ya shar'anta cewa suna daga cikin babukan abinda za a roke shi da su, to sun yi kyau. Wa amma mujarradul anbiya'i was salihin, amma tsurar cewa a roki Allah dan su annabawan ko salihan bayi, wa mahabbatul lahi lahum, ko a roki Allah dan kaunar da yake wa annabawa da salihan bayi, wa ta'zimihi lahum, ko a roki Allah a ce dan girman da yake bai wa annabawa da salihan bayi, wa ri'ayatihi li huquqihim, ko a roki Allah a ce dan girman haƙƙin annabawa da salihai idan shi allati an'ama Allahu biha, wadanda Allah ya musu ni'ima da ita, falaysa fima fiha ma yujibu husul maqsudis sa'il, a cikin su babu abin da zai jawo amsa kata buƙatar kata amsu, illa bi sababin baina sa'ili wa bainahu, sai an samu wani sababi tsakanin mai tambayar da su waɗannan mutane, imma mahabbatuhum wa ta'atuhum fa yusabu ala zalika, kure zama kai da kake roƙon kana kauna annabawan kuma kana musu da'a, sai ai maka sakamako akan kaunarka da da'aka, wa imma du'auhum lahu, ko kuma su annabawa da salihai su maka addu'a, fa yastajibu Allahu shafa'atuhum fi, sai Allah ya amshi ceton su da suka baka, da suka yi maka. Ma'ana salihan bayi da annabawa suna da mutunci da kirki da girma da haƙƙi a wurin Allah, wannan gaskiya ne. To amma Allah bai tsara cewa ka roke shi da haƙƙin su, abinda ya tsara cewa shine ka roke su da addu'a, ka roke shi kace dan addu'ar da suka ma, ko ka roke shi kace Allah ka sa ni a cikin ceton su, ko ka roke shi da aikin da kai na da'a ga annabawa, shine annabawa sun kawo sakon Allah sun ce Allah ya ce ayi kaza, sai ka bi wannan sakon, to shine da'a ga annabawa kin. Ina fata mun gane wannan. To dole in kana so Allah ya karba sai ka bi yadda yake so. Fattawassulu bil anbiya'i was salihin yakunu bi amrayi, daka tawassuli da annabawa da salihan bayi yana kasancewa ne ta hanyar abubuwa guda biyu, imma bi ta'atihim wattiba'ihim, ko dai da da'ar da kake musu da biyayyar shari'arsu, wa imma bi du'aihim wa shafa'atihim, ko kuma ta hanyar addu'ar da suka yi maka ko ceto. Fa mujarradu du'aihi bihim min ghairi ta'atin minhu lahum, amma kawai ka dinga roƙon Allah ka ce dan annabuwa na Allah kaman kaza, ba tare da kana bin annabin nan ba, wala shafa'atan minhum lahu, ba kuma tare da annabin nan ya cece ka ba, fala yanfa'u, ba zai maka wani amfani ba. Wa in azuma jahu ahadihim inda Allah ta'ala, ko mun girman wannan mutumin a wurin Allah, Allah ba zai amsa ta haka ba. Mala yace wa kad basattu hadhihi almasa'ila fi ghairi hadha almawdi', na tsaya nayi magana dalla dalla akan wannan mas'aloli a wasu wurare daban, kama a cikin at-tawassul wal wasila da majmu'ul fatawa mujalladi na 1. Wal maqsudu huna, mala yace abun nufi anan, annahu idza kana as-salaf wal a'immatu qalu fi su'alihi bil makhluqi ma qad dhukira, in yazam limamai da ainihin magabata sun yi bayanin da aka ji an ambata anan dangane da roƙon Allah ta hanyar sanya wani abin halitta a tsakankani, fa kaifa bi su'alil makhluqil mayyit, kaji in zaka roki Allah, Allah ya sanya ka'idar da koda wani zai shiga tsakani to ga ka'ida ka a karya ta, shine wani ya shiga tsakani ta hanyar shi ya maka addu'a, kai kuma ka roki Allah ya amshi addu'ar sa, ko ne shiga tsakani ta hanyar ya roki Allah, Allah ya rangwanta maka, idan Allah ya bashi izini kenan ceto ranar alkiyama, ko kuma ne shiga tsakani ta hanyar shi dan sakon Allah ne ya fada maka sakon Allah kabi sai kai aiki da sakon sai ka nemi Allah ya karba wannan aikin naka in ya zama a irin wannan yanayin ga yadda Allah ya tsara shiga tsakani da wani zai yi cikin addu'arka fa kayfa bi su'alil makhluqil mayyit to ina kuma in aka waye gari ba Allah kake roko ba shi mutumin kake roko kana cewa shi ya maka yanzu ba kana cewa ya sa Allah ya maka ba ba kana cewa Allah ya maka dan shi ba kana cewa shi ya dauki matsayin Allah ma ya maka kaga wannan yafi ma zama kuskure sawa'un su'ila an yas'ala Allah aw su'ila qaba al haja daidai wa daida shin kana roƙon shi ne roƙon ma Allah koko kana roƙon shi ne shi ya biya maka buƙatar wana hu zalika kuma kamancin wannan ne ma yaf'aluhu ba'dun nas da gaske awwan da mutane suke aikatawa sai mutum ya ce manzon Allah ka cece manzon Allah ka tseratar da ni manzon Allah ka biya buƙatata ya rasulullahi ka skai mun kaza to irin wannan in ma inda qabrul mayyit ko dai mutum ya zo qabarin wani mamaci yana roƙon mamacin ya mishi abu ko yana roƙon mamacin ya roƙon mishi Allah ya mai wa in ma ma'a ghaibati ko kuma mamacin mutum ne mai rai amma kuma baya wajen roƙon gaibi kamar roƙon matacce ne wa sahibu shari'ati sallallahu alaihi wasallam hasama almadda wa sadda adh-dhari'a alhalin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kushe da wannan shari'a ya riga ya yanke uzuri gaba daya kuma ya katange kofar wata barna ya toshe ramin barna bila'anihi man yattakhidhu qubur al-anbiya'i was-salihin masajida da ya tsine ma duk wani wanda zai mai da kabarin annabawa ko salihan bayi su zama wurin bauta wa Allah yusalla indaha lillahi manzon Allah ya hana ayi ma Allah salla a makabarta wala yusala illa Allah ya hana a roki kowa sai Allah wa hadhara ummatahu zalika ya ja kunnan al'ummarsa akan duka waɗannan abubuwa fa kayfa idha waqa'a nafsul mahdhur min ash-shirk to ina kake ganin ya za ai kenan in aka waye gari waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sun faru kuma shirka ne wa asbabu shirk sun faru waɗanda suke koda ba shirka ne kai tsaye ba suna zama sababi da zari'a zuwa ga shirka wa katta kadamul kalamu ala salati indal quburi wa ittikhadiha masajid yace ai magana ta gabata dangane da yin sallah a makabarta da mai da makabarta wurin ibada malai ya ci gaba da cewa wa katta bayyana anna ahadan min as-salafi lam yakun yaf'alu dhalik kuma ya bayyana gare mu cewa wani daga cikin salaf sahabbai da na bayansu ba a same shi yana aikata irin wannan ibada ta roƙon wani mamaci ba san ba a samu wani salaf yana yi ba illa ma nuqila an ibn umara in banda abinda aka hakaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu an abihi annahu kana yataharra an-nuzula fil mawadi'i allati nazala fiha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi sallama was-salata fil mawadi'i allati salla fiha Abdullahi dan Umar yana kirdadan ya zayada zango a wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yada zango akan hanya to in ya san ga inda manzon Allah ya yada zango to shi ma zai yada zango a wannan wurin zai tabbatar yayi zango a wannan wurin sannan kuma yana kirdadan yin sallah a wuraren da ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taba yin sallah wajen hatta inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa sabba fadla wudu'ihi a fi asali shajara har aka samu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alula sai ya watsar da ragowar ruwan alulan shi a gindin wata bishiya fa fa'ala ibn umara zalika Abdullahi dan Umar yaje shi ma da yayi alula a wajen sai ya tabbatar ruwa ya ragu kuma ya watsa shi a wurin wa hadha min ibn umara taharrin limithli fi'li wannan ya kai matuƙa sha Abdullahi dan Umar wajen kirdajan irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa innahu qasada an yaf'ala mithla fi'li da gangan yake nufatar cewa sai yayi irin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi nuzulihi a masaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa salatihi da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabbihi lil ma'i da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake zubar da ruwa wa ghairi zalika da wani irin da wasu abubuwa wadanda ba wannan ba lam yaqsud ibn umar as-salata wad-du'a fi al-mawadi' allati nazalaha amma kaga ba a ce yana yin addu'a ko wani roko ko sallah ta musamman a wuraren ba wal kalamu huna fi thalath masa'i yace akwai mas'aloli guda uku anan ihdaha ta farko anna ta'assi bihi fi surati alfi'l alladhi fa'alahu min ghairi an yu'lama qasduhu minhu fihi aw ma'a adami sababil ladhi fa'alahu fa hadha fihi niza'un mashhur yace inna ta'assi bihi kwaikwayan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi suratin a bisa wani sura ko hoto alladhi fi suratil fi'l ladhi fa'alahu a bisa sura ko hoton irin aikin da yi mutum yace bari yayi wani aiki irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kamar yadda manzon Allah yayi shi min ghairi an yu'lama qasduhu fi amma sai zan wannan aikin ba a san me yasa annabi yayi shi ba aw ma adami sababil ladhi fa'alahu ko kuma ya zama zai yi aikin ne amma babu sababin yin aikin manzon Allah yayi sallah ne a wurin saboda lokacin sallah yayi to sai kai sai ka zo lokacin sallah bai yi ba ka ce zaka yi kaga babu sababin manzon Allah ya zubar da ruwa ne misali saboda ruwan ya ragu sai zama kai ruwan bai ragu ba amma kana so sai ka ƙara dibo wani ka zuba dan ya zama ka zuba din a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bacci ne a wuri kaza saboda dare yayi yana buƙatar bacci sai zama kai baka da buƙatar bacci amma kana so sai kai to kaga babu sababin kenan ko fa hadha fihi niza'un mashhurun akwai sabani shahararri a gun malamai game da wannan wa ibn umar ma'a ta'ifatin yaquluna bi ahadil qawlayn ibn umar da wasu malamai suna cewa ya halasta shine daya daga cikin manganu guda biyu wa ghayruhum yukhalifuhum fi dhalika wasu malaman kuma daban suna saba wa Abdullahi dan Umar game da wannan malam yace wal ghalibu wal ma'ruf min al muhajirin wal ansar abinda yake yayi galaba kuma sananne tsakanin muhajirai da ansar annahum lam yakunu yaf'aluna ka fi'l ibn Umar radiyallahu anhu wannan aikin na Abdullahi dan Umar sauran malamai cikin sahabbai ba sa yin shi وليس هذا مما نحن فيه الان يتي اما فبا wannan itace matsalar mu da zamu tattauna yanzu dalla dalla ba ومن هذا الباب انه لو تحرى رجل في سفره ان يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه اذا جاء وقت الصلاه فهذا من هذا القبيل يتي da gaskin irin wannan shine a ce ga wani mutum ya kama hanya wata hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bin hanya sai zam akwai wani waje da manzon Allah ya yi zango yayin sallah an yi salli fi makan nazala fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai salla a wurin da manzon Allah ya yi zango wa salla fi ya salla wajen idza jaa waqtus sala idan lokacin sallah yayi fa hadha min hadha alqabil to wannan yana daga cikin irin wannan yace zai jira har lokacin sallah a wajen sannan yayi ina hukuncin shi wasu sun ce daidai ne wasu sun ce ba daidai ba al mas'ala thaniya an yataharra tilka albuq'a lis-salati indaha min ghairi an yakuna dhalika waqtan lis-salah mutun yayi tattaki ko yayi abin nan wato yayi ainihin tafiyayya ta kanas ta kano yaje wani waje da annabi ta bayin sallah kawai yaje ne dan yin sallah a wajen min ghairi an yakuna dhalika waqtan lis-salah ba wai lokacin sallah ne ya tarar da shi a wajen ba a ya tafi ne da niyyar yin sallah a wajen bal arada an yunshi as-salata wa ad-du'a li ajal al-buqa sai da mai yana nufin yin sallah ne dan wajen ba wai da lokacin sallah yi ba fa hadha lam yunqal an ibn umar wala ghairihi wannan ba a samu shi daga Abdullahi dan Umar ko wani sa ba wa in idda'a ba'dun nasi anna ibn umar fa'alahu yace duk da yake wasu mutane suna cewa wai Abdullahi dan Umar ya aikata haka faqad sabata an abihi umar annahu naha an zalika sannan ya tabbata Umar dan Khattab baban shi Abdullahi din radiyallahu anhu wa an abihi yana hani shi Umar game da haka wa tawatara anil muhajirina wal ansar kuma ya tabbata wannan magana ta ko ina daga ƴan Makka da mutanen Madina muhajirai da ansar kenan annahum lam yakunu yaf'aluna zalik cewa ba sa yin irin wannan abu fayamtani wa an yakuna fi'l ibn Umar law fa'ala dhalika hujjatan ala abi yace to kaga kenan ba zai yi ba idan ma mun dauka cewa da gaske Abdullahi dan Umar ya aikata wannan abin da ake cewa ya aikata to ba zai yi Abdullahi dan Umar ya zama hujja akan babansa ba anan wajen a ce a dauki maganar shi ai wurgita da ta baban wa alal muhajirin wal ansar Abdullahi dan Umar ba zai zama hujja ga mutanen Makka da Madina ba wanda dukkanin su ba sa yin wannan abin sai shi kada yake da baban shi da sauran yan uwan shi muhajirai da sauran dangin su ansarawa duka ba sa yin wannan abu al mas'ala salisa mas'ala ta uku an la yakuna ti Allah ta kuna tilkal buqa fi tariqihi bal ya'dilu an tariqihi ilaiha ya zama ma hanyar wannan wurin ba akan hanya ka bane ba hanya ce ta biyo da kai ba a sai ka saki hanyar ka kaje musamman zaka je wurin aw yusafira ilaiha safaran qasiran aw tawilan ko kai tafiya tafiyayya gajeriya ko doguwa daga wurga inda kake zuwa wurin kamar tafiya doguwa a ce daga nan Najeriya ka tafi ka kama hanya ka tafi Saudiya ka tafi irin nan wurare ko kuma a ce sai da ka je Makka ko kana Madina sai ka tashi daga masaukin ka tafi wannan wuri to kaga gajeriyar tafiya kenan to kowane daya daga cikin biyu safaran qasiran aw tawilan mithlu an yadhhaba ila Hira yusalli fihi wa yadu mutum ya ce bari tafi kogon Hira dan yayi sallah yayi addu'a aw yadhhabu ila Turi alladhi kallama Allah alayhi Musa ko ya ce zashi Turu Sayna inda Allah ya magana da annabi Musa yusalli fihi wa yadu dan yayi sallah yayi addu'a aw yusafira ila ghairi hadhihi al-amkina min al-jibali wa ghairi al-jibali ko ya tafi wasu wuraren daban waɗanda ba waɗannan ba duwatsu ne ko kwazazzabai ko ainihin kogo ko makamantansu mislu ma kana mubayyanan ala mabniyan ala na'ali kama abinda aka ce an gina akan inda aka ce waita kalmun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka wajen aka ce ai manzon Allah ya taba taka nan sai aka katange ana zuwa ana gani akwai shi ainihin wasu wurare wa mithlu ma fi jabal qasiyun da kuma abin da ke kan jabal qasiyun wannan babban dutse na Dimashq wanda ake cewa akwai makabartar annabawa akwai wurin naqatu salihu kaza akwai kaza akwai kaza abubuwa da dama da ake ba da labari game da shi dutsen yana nan hayin za kasar Sham a Dimashq wa jabal al-fath dutsen da ake ce ma jabal al-fath wanda shi ma wani dutse ne da ake cewa ainihin wato a kasar Sham yake shi ma ana danganta wasu maganganu akan shi na asatir wa jabal Torazita da kuma dutsen Torazita wanda shi ma ɗaya ne daga cikin duwatsun da ainihin wato suke kasar Baitul Maqdis alladhi bi Baitul Maqdis wanahu hadhihi al-buqa da ire-iren waɗannan wurare fa hadha mimma ya'lamu kullu man kana aliman bi hali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya san ɗabi'a da halaye take-taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hali ashabihi da kuma halin sahabbansa min ba'di a bayan sa annahum lam yakunu yaqsiduna shay'an min hadhihi al-amkina cewa annabi da sahabbai sam ba sa zuwa wannan wuraren to kaga in ka ce kai addini da kake so kai irin nasu ne shikenan sai ka tsaya iyana fa inna jabal hira alladhi huwa atwalu jabalin bi makka dutsen hira wanda shine dutse mafi tsayi a kasar makka kanat quraishu tantabuhu qabla al-islami wa tata'abbadu hunaka larabawa mutanen garin makka quraishawa sun kasance tun kafin musulunci suna zuwa wurin suna kaiwa su kawo a wajen da sunan suna bautawa Allah walidhalika qala abu talib fi shi'ri shine ma abu talib yake cewa waraqin liyar qasi hira'a wa nazil waraqin da mai hawa yarka wanda zai hau fi hira'a ay ala hira wa nazili da kuma mai sauka wa kan sabata fi sahihi an aisha radiyallahu anha annaha qalat aisha Allah ya kara mata take cewa kana awwala ma budi'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ru'ya sadiqa abu na farko da Allah ya fara nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bushara akan cewa zai zama annabi shine mafarki na gaskiya fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh sai annabi alaihi wasallam sai ya kasance babu wani mafarki da zai ce ya gani fa ce sai wannan mafarkin ya faru kamar yadda kasancewa hasken al-fajr zai fito matukar rana ta fito matukar gari ya waye to za a ga hasken al-fajr haifu hubbiba ilayhi thumma hubbiba ilayhi al-khala sannan Allah ya kimsa mishi son kadaici yaje ya zauna shi kadai a wannan wuri fa kana ya ati ghara hira idan ya ji wannan dayaucin baya son zama cikin mutane
sai tashi yazo kogen Hira fa yata hannasu fihi so yana ta tofi a ciki yana ta ainihin maganganu yana zikirori wa huwa ta'abbud shine yana bauta al-layaliya zawatil adad yakan yi dauki dararraku masu kwa masu yawa kididdigagu thumma yarju'u fa yatazawwadu lidhalika sai kuma ya koma ya sake yin guzuri dan ci gaba da wannan zama hatta faja'ahul wahyu haka yake kullun har wahayi ya mishi sammatsi yana zauna kawai sai ga mala'ika wa huwa bi ghari hira yana wannan kogo fa atahul malaku mala'ikan nan yazo mishi mala'ika jibrilu alayhi salam fa qala la yati da shi ikra fa qala lastu bi qari ci ka zauna kai karatu yace ni ba mai karatu bane qala fa akhadhani fa ghattani fa balaga minni aljahd yace ya kama ni ya matse ni har sai da naji wahalar matsa thumma arsalani sannan sai ya sake ni thumma qala qra yace nace kai karatu fa qala lastu bi qari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba mai karatu bane qala marratayn aw thalathah yace an yi haka so biyu ko so uku kafin daga baya yace mini thumma qala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan sune ayi biyar na farkon suratul ainihin wato 'alaq wannan suke sune farkon sauka a musulunci da ijma'in malami faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadira bawadiruhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo gida ainihin gabobin shi suna raurawa yana cikin tashin hankali al haditha bi tulihi da karanta hadisin har zuwa karshen hadisi ne tabbatacce al-imam al-bukhari ya fitar da shi a wurare dama malam yace fa hanfuhu wa ta'abbuduhu bi ghari hira kana qabla al-mab'ath kaga wannan abin ya faru ne kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aika mishi da annabta thumma innahu kana akrama lillahi bi nubuwwatihi wa risalatihi thumma innahu lamma akramahu Allah bi nubuwwatihi wa risalatihi wa farada 'ala al-khalqi al-imana bihi wa ta'atahu wa ittiba'ahu sannan sai kuma ana nan Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama manzo alayhi salatu wassalam ya bashi annabta ya bashi manzanci sannan ya farlanta ma dukkanin halittu mutun da aljan cewa su yi imani da shi su yi masa da'a su yi masa biyayya wa aqama bi makkata bid'a 'asharata sana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a garin makka shekara 10 wani abu kamar shekara 13 huwa wa man amana bihi da shi da waɗanda suka yi imani da shi daga cikin musulmai minal muhajirina daga cikin muhajirai al-awwalina na farko farko alladhina hum afdalul khalq waɗanda waɗannan muhajirai na farko farko sune mafiya falala a cikin halittun Allah wala yadhhabu huwa wala ahadun min ashabi tsawon waɗannan shekaru 13 a Makka bayan annabta ko shi annabi ko sahabbai wala shi wala sahabbai babu wanda yake zuwa ya kai ziyara ila Hira ba wanda yake cewa bari mu je Hira mu yi ibada bari mu je mu tuno abin da ya faru a baya ba wanda yake faɗa haka wal hudaybiya min yaminika wa anta qasidu makka idha marata bit tan'im indal masajid allati yuqalu innaha masajid aisha wal jabal alladhi an yaminika yuqalu lahu jabal tan'im yace haka nan kuma hudaybiya wannan hudaybiya tana ta damanka idan ka nufato makka sannan ka wuce tan'im wanda yake kusa da inda ake cewa masallacin aisha wanda suna ne kawai na masallacin ba wanda gaske ne ba kamar yadda Uthaymeen ya faɗa rahimahullah yace da wannan dutsen wanda ake ce mishi jabal tan'im wal hudaybiya gharbayhi hudaybiya tana yamma da shi thumma innahu a'tamara min al-amil qabil umratal qadiyya a wancan dangane da zuwa kogon Hira al-alamatul Uthaymeen Allah ya kara mishi rahama yake cewa babu laifi mutum ga magari ya je kallon wajen yace bari ya je ya gani dan ibra ba dan bauta ba yace amma malamai mutanen da suke jagorori a cikin al'umma suke yi zuwa wurin saboda zuwan su na iya hukunta mutane su dauka ibada ce su dinga kwaikwayon su naka duk wanda yake kuduwa ne a cikin mutanen shi kai yaje yace amma kuma duk da haka bai halasta ka je kaman diyaru adin wa samudin da makamantansu ba inda akai azaba inda akai azaba bai halasta aje kallo ba saboda Allah ya hana aje
kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zaka wuce ta wurin da aka yi azaba ku wuce imma ba kuna kuna masu kuka sannan kuma wa musri'ina cikin sauri manzo Allah yake cewa hatta la yusibakum ma asabahu dan kada abin da ya same su na azaba ya same ku fasara ta farko kenan ko kuma kada abin da ya same su na ƙaryata Allah ya same ku duk ana fasara waɗannan guda biyu an riga an musu azaba don ka shiga ta cikin wurin da aka yi azaban zaka yi cin karo da irin azabar ko kuma mutane ne wanda suke da mugun hali na kafirci da kin Allah don ka shiga cikin inda suke zaka iya naso na mugun halin su ya shafe ka na ba ta mun gano nan da haka ba a zuwa kasar Yaman dan kallon diyaru Samudin ko Adin ko wuri kaza da aka ce an yi azaba dan kallon wurin kamar na ashabul fil ko makamancin shi ba a zuwa wannan amma wurin da wata qadiyya ta tarihin addini ta faru babu laifi a je a gani dan ibra dan zai kara fassara maka ainihin wato abinda ka karanta a cikin tarihin ko abinda Qur'ani ya bada labari ina fata mun gane wannan haka dai al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah yayi karin bayani a cikin sharhin da wannan littafi mai suna Iqtida'u na'am eh hadda shi zuwa kallon Fir'auna ba na farko tukuna babu tabbas akan wannan shine Fir'auna annabi Musa wannan hoton da yake yawo babu wani babu isnadi akan shi da ya kamata mutane su san wannan Allah dai ya fara cewa zai taskace shi ko menene ayoma no najika bi badanika la takuna liman khalfaka aya zamu tseratar da kai da jikinka dan ka zama watin aya ga na bayanka haka Allah ya fara amma wannan da ake yawo da shi ana tura mutane shi a cikin hoto da cewa shine Fir'auna annabi Musa babu isnadi akan shine wannan da Allah ya fara babu hasali kuma a wurin akwai su da yawa irin waɗannan din kwarai kuwa akwai su sun fi guda 30 kwarai irin waɗannan gawawwakin na Fir'aunonin ba ai a haram ne suke da shi wannan hasumiyar ta su ta da'irin mai kama da daladin nan dama kabari ne na sarakunan su kuka ce museum dama al'ada su ne duk wani sarki in ya mutu a wancan lokacin ba sa tona kabari su rufe shi za su aje gawon su mata abinda suke ce mishi mummification za su sashi a cikin wani ruwan tsimi na magani da suke yi su na ɗaiɗaye shi da wasu abin nan ɗinsu kamar ka ce ointment ne kenan mai ne wanda suke tatsa daga wasu bishiyoyi ko wasu itatuwa don mutanen ƙasar Misira sun fi kowa ƙwarewa a kan likitanci da tiyata za su yawa da reservation ƙwarai na gawaki za su ɓare cikinsu ce 'ya'yan hanjin wanda su suke sa gawa ta riɓe da wuri dama dan suka mishi wannan momi din sai su aje shi da masu gadin shi da masu kula da shi 24 hours a akwatuna na zinariya haka suke masarakunan su daga suna da su da yawa kuma ba su musu label da za a zo a tare cewa wannan shine Fir'auna wani wannan shine Fir'auna wani ba ko da su musu label din ba su wanzu ba daga yana daga cikin shirme mutane su dinga yada wannan wata suna cewa Fir'auna annabi Musa ne babu isnadi akai amma dai Allah ya ce zai wanzar da shi kuma wanzarwan dan farko tukuna liman khalfaka su mutanen da suke immediate bayan shi ake nufi tukuna ma ko mun gane ba wai mu yanzu ba tukuna wanda suke immediate bayan Fir'auna daga cikin jama'ar ƙasar waɗanda suka tsorata da jabberancin sa suke ganin ba zai iya mutuwa ba koda ya nitse a ruwa aka ce musu ya mutu in ba su ga gawar shi ba za su yadda ya mutu ba shine sai Allah ya fito da gawar dan su gani ba dan wake ba asali mu kai mun yi imani da Allah mun san cewa ya mutu kamar ga mutane su yada wannan shirita kawai da sunan wai suna fasar Qur'ani wai mene ana wala duka shi ta ce da yan dariƙa ta shigo cikin mutane wallahi shirita ne ko yan dariƙa wai aka tura a group na salafiya a WhatsApp ni ban ma gani ba cewa ga hoton wani wane ne kace Husaini kuma sai Abu Umar suke tura shi kawai ya da shirme ne wannan malam bata lokaci ne kawai Allah shi kyauta wannan duka wato zamiya ce da take samu mutane da kuma waɗannan na'urori sai ka bi su a hankali duk abin da zaka tura ko kai sharing ko kai posting ka dinga tunanin cewa yana daga cikin inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula akwai abubuwa da dama da mutane suke yadawa waɗanda ba haka suke ba kare da yi ne wallahi sai in ka je ka ga abin da yadda ya faru sai ka sha mamaki last 2 weeks na dutse wani abu ya faru da na ga yadda labarin ya juye a Facebook sai na ce wani ka ga irin abin da yake faruwa error safety suka yi fada da mutanen gari yan tasha yan boss an tambaye su taka duba su da shi kamar da dai ka san ana irin wannan sadin garin fadan sai kuma wani dan civil defense juma'a jiya sati biyu kenan civil defense da yazo ka san an ba su bindiga kuma ba su da cikakken training ba kamar sojoji bane kawai kukun bindiga sai harbi nan take kashe wannan direban ya kashe direban ya harbi kuma wani officer na road safety a hammata akai tayaniya a garin kamar za a yi tashin hankali Allah da ya takaita aka kura talafa amma a cikin wannan hayaniyan sai aka kona motar road safety irin wannan pickup din hala wasu ku sun ganta a Facebook amma da aka zo tana cin wuta hotuna da aka dauka a Facebook sai aka yada wai motar road safety ba ta da extinguisher ga yinan wuta ta kama ta kamar irin kawai injin ne ya lalace ta kore sai kasa kashewa haka akai ta yada wannan labarin ana musu sukhriya ana musu istirai cewa suna tara mutane su ina istungusha alalun su ba su da ita to mu kuma muna dutsa wannan abin ya faru mun gani da idanmu gawace kawai ban gani ba amma na ga komai da akai tunda ba ma wajen abin ya faru amma mun ji labari kuma mun ji mun gani amma wannan labarin a haka ya yadu ko ina akai ta sharin ana musu sukhriya to haka mutane suke jiye labari sanda aka kashe Mal Albani Allah ya gafarta mai ko mu zai iya wannan shida hatta jaridu da suke standard media houses da gidajen labarai na kallo ko na saurare labarin da suka bayar mu da muka san abin da ya faru mun san ba haka bane to ka dinga kaddara wannan akan duk labarin da zaka jiyo daga gare su inda ya faru wanda ka gani ka ji cewa ba haka bane to ka dinga kaddara wanda ka ji agun su wanda ba gani ba shi ma akwai yiwuwar irin wannan halal din ya shiga ko da gangan ko kuma bisa kuskure ko kuma kursuhin ilimin su to da haka in zaka yada ka ba a hankali dan shi yasa manzo Allah ya ce ya ishe ka ƙarya ka dinga bada labarin da duka ji ya ishe ka ƙarya ko da baka kirkiri ƙarya ba in kana neman makareci to wanda duk abin da ji sai ya fada kwarai kuwa technology yanzu ya bada dama a dauki abu kaza da kaza a hada a canza kallon mutum a canza mishi kama a sa a canza murya ta koma ta tsoho ko ta yaro ko ta mace ko ta miji ko a sa mishi inina ko a sa mai saurin baki duk ana yin wannan yanzu duka akan computer zaka zauna duka kai waɗannan siddabar kuma kowa iya washi iya siddabarin shi kun tuna ta magana da mallam yake cewa wannan technology babu abin da zai tsare shi tsoron Allah indai baka ji tsoron Allah to zaka yi barna ba kankanuwa ba to amma mutanen mu suna da gaggawar da ka ji wani abu kawai kai maza ka tura na gaba kafin ka ankara sai ka ga an yi sharing wajen su 50 to kuma idan kana posting abu a Facebook ko Twitter ko Instagram ko wane ne idan kana ganin wai masu following ɗinka mutum 50 ne to ka yi times 50 idan kana da followers ko kana da wato waɗanda suke group ɗin mutum 20 to ka ɗauka kowane mutum sai ya je ya faɗa ma mutum 20 shi ma kamar yadda dai ka san yanzu sai idan wani abu ya faru yanzu aka kama barawo a nan bakin daren hadisin nan to idan mutum 10 ne sai ka ga labarin nan to ka ɗauka kowane mutum sai ya ga mutum 10 shi ma kowa sai ya ga mutum 10 kafin la'asar sai wajen mutum 5000 sun ji labarin nan to shine wato gravity na irin ya da wannan abu ina jin hoton da kake ishara in zan iya tunawa shine wanda aka ce wai a wani labarin kuma aka ce wai kabarin Khalid ibn al-Walid ne mai wani girin din abin nan kabari ne na Khalid ibn al-Walid sanda yake yin wai fitintunan nan da aka yi a Suriya wai aka tone kabarin gashi har da jini wannan duka ƙarya ne duka ƙarya ne duk mun yi maganganun ku eh kware kuwa har mun karanta wasu wasu sosai wallahi kawai mutane ne suna da gaggawa mala kware kuwa yes Khalid na farko tukunna ba a jihadi ya mutu ba da haka me ya kawo jini a jikin gawar shi garin tono wani suka fasa mai jiki koko ciwon da aka ji mai ne na baya sannan wani ne wanda ya identify cewa wannan shine kamannin Khalid ibn al-Walid eh ta tuna bidiyon to su kuma su Abu Ammar suka ce Husaini ne Abu Ammar na mu kaga ladanin mu kenan ba Allah ya gafarta mai da mu gaba daya wallahi jama'a kowa yake yayi yawan sharin din nan kowa yake yayi yawan sharin mu kiyayi abu jama'a indai ba ka tabbacin abun nan alkhairi bane ko karka yada shi wani abu ma fa mutum bai karantawa kawai sai ya sharin din shi shi bai ma karantawa bai san me yake ciki ba kawai daga gani kawai sai ya kai shi gaba wani lokaci ɗan shi'a ko kun san cewa sa daga cikin mutanen da suka fi kowa nufuzi a waɗannan social media din kuma suna tasatturi da kaman su ahlus sunna ne su dinga dauko maganganu suna yadawa mu kuma mu ci gaba da yada su ba sani ba suna rubuce-rubuce akan addini akan siyasa akan rayuwa akan tarbiyya akan komai sai ga wani yanzu misali yayi rubutu akan Buhari ka ji rubutun ya burge ka a ciki akwai wata makarkashiya ko to tayi dan shi'a ne kai baka da ganin kawai headline din sai ga ya burge ka ko ya soki wani dan siyasa ko ya ce falalawa ne wani sahabi a ciki zai kwashe kafan wani abu na musulunci kai baka sani ba ko kuma sai ka je kana yadawa sai kuma daga baya sai ka ce ai kai baka san haka yake ba kisa Allah ya gafarta mala albani ya daga cikin mutane masu nantsuwa akan abubuwan da suke wanda zaka koyi wannan tarbiyya daga gare shi alas bil misali ga wata makaranta na Rochester Foundation man sani mun yi magana da magana da kai mun yi da Dr. Bala mutane sa ta cewa ya kamata ai magana akan ta nace ni ban san komai akan ta me zan faɗa har yanzu abin nake faɗa kenan ban san komai akan ta ba ban iyakacin wannan ginin da kowa ya gani shi ya na sani duk waɗannan nake tunanin za su san wani abu kana tambaye sun ce su ba su sani ba zaka sai dai mutuwa kan shi hukunci umumin cewa kafirai suna da makiyayya kai ta hafizi amma cewa wai ga asalin abin da yake akan ta wallahi ni ban sani ba da haka ba zan magana akai ba ina daga cikin wauta ka dinga magana akan abin da baka sani ba har yanzu ban san komai akan makarantar Rochester Foundation ba amma ga suna an ce za su dauki yara na gani ma suna tallan a TV ma na gani ba zan yi tuna wani tasha ba ne na dai ga suna tallan to eh akwai a garuruwa da yawa yes yo wannan ai abin ne wannan shine abin sananne din cewa makaranta ce ta ba ta gwamnati ba ta wani philanthropist wani wanda za a ce da Hausa a ce mai yin sadaka kenan ko kuma kyauta ce sannan boarding school ce kuma suna biya ma yara dukkanin bukatu na karantarwa har su kai su jami'a na san wannan kowa ya sani abin da suke faɗa ne amma meye asalin mission din su mutanen da suke maganan suna tunanin cewa akwai wata makarkashiya kuma abu ne ya daga cikin kaifin hankali mu tunanin cewa akwai makarkashiya tsakani da Allah ya kamata mu tunanin akwai makarkashiya amma mecece makarkashiyar a hujjance shi ne ban sani ba shi ne abin da ban sani ba me asalin abin da suke so su cimmawa shin suna so su mai da ya mutane kirista ne so suke su mai da su la sharqetun wala garbiya so suke zama nan gaba duk ko ina ma inyamare ne suke rike da Najeriya oho dai ban sa abin da suke nufi ba ko kuma manufa ce ta siyasa ta yi zai fito takarar shugaban kasa sai a ce ko ina akwai makarantun shi kaga wannan duk abu ne da sai ka sani sannan zaka faɗa wallahu alam to wannan dai duk misalai ne akan cewa baka saurin yanke hukunci akan abin da baka san asalin shi ba ko wallahu ta'ala alam sai ya ce muna magana akan maganar Al-Allamah Al-Uthaymeen da yace ana iya zuwa a kalli wurin da aka yi aka samu wani abu na tarihi amma banda wurin da aka yi azaba saboda wannan shari'a ta hana daga cikin wuraren kuma shine malai ban misali yace kaman Jabal Qasiyun Jabal Fatih da Jabal nan ne ko amma wuce na ina ne na'am gashi inda yake cewa wal jabal alladhi an yaminika yuqal lahu jabal at-tan'im wal hudaybiya gharbayhi da hudaybiya tana yamma da shi kuma innahu i'tamara min al-am al-qabil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umara da shekara ta zagayo ma'ana wannan umara shi ta farko kenan ta hudaybiya wanda kafirai suka hana shi shiga cikin garin makka sai kuma yayi umara ta biyu wanda ake ce mata umratul qadiyya wato umaras sulhu ba ramuwa bace mu kiyaye saboda sulhun da aka yi ya bada daga cikin burud din shi daga cikin kaidojin sulhun shine za ku dawo bade ku yi umara bade za ku dawo ku yi umaran nan daga cikin ainihin wato abin nan kaidojin sulhun na'am sakum Allah khair to sai ce wadakhala makkata huwa wa kathirun min ashabihi wa aqamu biha salasa wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka shi da wasu sahabbai suka kwana uku a makka kuma lamma futiha makka yayin da kuma aka ci makka da yaki ko lamma fataha makkata yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci makka wa zahaba ila nahiyati hunain sannan ya wuce zuwa yankin hunain wa taif ya wuce kuma zuwa yankin taif sharqai makka a gabashin makka faqatala hawazin biwadi hunain yaje yaki hawazin a wannan yakin da aka fi sani da suna wa yawma hunainin idza ajabatkum kafaratukum thumma hasara ahla taif sannan yazo yayi siege ya tsare mutanen taifa wa qasama ganaima hunainin bil ji'rana ya raba ganima hunain a ji'rana fa ata bi umratin min al ji'rana ila makka sai umrar shi ta uku daga ji'rana zuwa makka thumma innahu aitamara umratahu arabi'a ma'a hajjatil wada sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umrar sa ta hudu tare da ainihin aikin hajjin sa na bankwana a shekara ta 9 bayan hijira wa hajja ma'ahu jamaahirul muslimina lam yatakhallab anil hajj ma'ahu illa man sha Allah gaba ɗaya musulman duniya a wannan lokacin sawan wanda suke makka ko madina ko na kauyuka da garuruwan da ke kewaye da waɗannan wurare dukkanin su sun yi aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in banda ɗaya ku waɗanda Allah ya ga damar kasu ji wa huwa fi hadha kulli a wannan lokutan gaba daya a umarar sa guda hudu ma'ana tun zaman shi na makka yana dan makka bayan annabta shekara 13 da kuma dukkanin shigowar sa makka bayan ya bar makka umarorin shi guda uku dinnan da fatuhu makka umarar sa guda hudu da fatuhu makka umra ta hudu tare da aikin haji duk waɗannan shigar da yayi wa makka gaba dayan su la huwa wala ahadun min ashabihi ya ati gara hira ba wanda yaje ziyara garu hira a cikin su a zaman su na makka bayan aikin bayan annabta da kuma dukkanin shigowar su makka bayan sun koma madina babu wanda ya taba cewa bari yaje garu hira yayi wata ibada wala yazuru ba wanda yake ziyarta wajen wala shay'an min albiqa'i allati hawla makka ba wanda yake ziyaran wasu wurare na makka ce inda aka haifi manzon Allah gidan da aka rene shi inda aka mai Isra'ila da Miraji inda aka mai kaciya inda suke wasan ojujiyo inda ake kaza gidan da ake suke zuwa suna tatso nono su sha duk wannan gidajen na ƙarya da za'a nuna maka su a makka su manzo Allah ba sa zuwa wurin da sahabbai walam yakun hunaka ibadatun illa bil masjidil haram babu wata ibada da ake a makka sai a masallacin na mai alfarma wa bainas safa wal marwa sai kuma dawafi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa wa bi mina sai kuma zaman mina na jifa a ainihin jamarat kenan wal muzdalifa da kuma kwanan muzdalifa wa arafat da tsayuwar arafa wa salla bainal zuhri wal asri bi batni urna sannan yayi salla tsakanin azhar da al'asr a batni urna a inda ya da zango wa durbat lahul qubba yawma arafa bi namira an kuma buga mishi ainihin daki na tanti kenan a ranar arafa a namira yaya da zango a wajen nan wal mujawaratu li al mujawara li arafa wanda yake makwabta ne ga arafa iya nan yake zuwa baya zuwa wasu wurare daban wato yana sunna maka cewa wuraren da mutane suke zuwa yanzu baya cikin addini mutane za su je ta kashe kudin su yan tasisi dinga cutar su ai ta yawo da su kwararo kwararo ga wurin ibada sun bari, ba su je sun yi dawafi ba, ba su je sun yi ainihin sallah a harami ba, ba su je sun sha ruwan zanzan ba, ba su je sun yi aikin da ya kawo su ba. An dauke su a tasi, ana ta yawo da su, a gajiyar da su, kuma a kwace musu kudi, sannan kuma su yi bid'a. Ina fata mun gane wannan. Malam ya ci gaba da cewa, yace thumma ba'adahu khulafa'uhu ar-rashiduna wa ghayruhum min as-sabiqin al-awwalina. Sannan bayan shudewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, halifufin shi masu shiriya da kuma sauran magauta a cikin addinin nan, lam yakunu yasiruna ila ghari hira wa nahwihi lis-salati fihi wa ad-du'a, babu wani a cikin su. Na'am, magauta ai sune magabatan ko? To magabata, ashe magauta ba magabata bane. To jazakumullahu khairan. Da sauran magabata na farko, lam yakunu yasiruna ila ghari hira wa nahwihi lis-salati fihi wa ad-du'a, ba sa zuwa kogon Hira don yin addu'a ko don yin sallah. Wa kadhalika al-gharul mazkur fil qur'ani fi qawli ta'ala, haka nan wannan kogon da aka ambata cikin qur'ani, fadin Allah da yake cewa thaniyasnaini idhuma fil ghari wa huwa gharun bi jabal thawr, da Allah ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dayan biyun mutanen da suke cikin wannan kogo, shi da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa sallallahu ala rasulihi. Wannan malai ya ce wani kogo ne a cikin dutsen da ake cewa Jabal Thawr a hanyar Madina kenan, yamani Makka, dama da ainihin wato kasar Makka. Lam yushra li ummatihi safara ilayhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta wa al'umma su yin tafiya ta kanastakanu zuwa gari Thawr ba, wa ziyarati ko ainihin ziyararsa ba, wassalati fihi ko kuma yin sallah a ciki ba, waddu'a ko yin addu'a ba, wala bana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makka ta masjidan, manzon Allah kuma bai gina wani masallaci a makka ba, ghayra almasjidil haram, in banda dakin Allah, bal tilkal masajid kulluha muhdatha, duk wannan masallatan dake kasar makka dukan su na bid'a ne, daga baya aka yi su, masjidil maulid wa ghairi, masallacin da ake cewa masallacin da inda aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun karanta nan da ku yi tunawa a cikin Rihlat Ibn Jubair a cikin karatun Zadul Ma'ad, wanda mutane suna zuwa wasu da su goga kuncin su a daidai inda ake cewa wai daidai nan ne inda manzo Allah da ya fado daga cikin uwarsa nan ya fara tabawa a duniya, sai su je su wasu goga kuncin su a wajen tun shekaru 700 baya aka bada wannan labarin, su je wuri kaza, har ya bada labarin cewa kogon Hira din idan an je wurin kankani, amma kuma mutum wai suna da itikadin cewa duk wanda ya kasa shiga to munafiki, Allah baya san addinin sa, yace sai kaga wani mai kiba ya shiga, ya iya shiga, sai kuma dan siriri ya kasa shiga, yace wani za ka za a tare ai ta tura shi dai sai ya shiga da kyar, in ya kasa shiga ai ta kuka, ana mai ta'aziyya, ana mai jaje. Malami ne yake ba da wannan labarin a cikin Rihlat Ibn Jubair, ya je Makka ya gani da kansa. To kuma har yanzu ba a gushe ba ana yin irin waɗannan abubuwan da ƙare-ƙare. Akwai inda mutane suke hawa kamar wannan dutsen su je su yi kashi, wai boka yana ce musu idan sun yi kashi a wurin sun san dawo ƙasarsu za su yi arziki, haka suke hawa dutsen kogon Hira su je su yi kashi a wajen, su ɓata wa mutane gari da kashi, wai da suna wani sun dawo za su yi arziki. Duk bayikan da ke ƙasar Makka ba su ishe shi ba sai ya hawa dutse ya yi kashi. Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa wala shar'a li ummatihi ziyarata mawdi'il maulid, sam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta wa ummar shi su je su ziyarci inda aka ce wai an haife shi a wajen ba, wala ziyarati mawdi'i bai'atil aqaba, ko kuma su je su ziyarci inda aka yi taron yin bai'atul aqaba tsakanin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen Madina su Usayd ibn Khudayr da suka zo ba, allazi khalfa mina, wanda wurin yana bayan mina ne, wa qad buniya hunaka lahu masjid, to shi ma yanzu an gina masallaci sunan shi Masjidul Aqaba, kuma sai a ce masjidu kaza, ga sunan kala daban-daban. Wa ma'lumun annahu law kana hadha mashru'an mustahabban yusibu Allahu alayhi la kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'laman nasi bidhalika, abu ne sananne a gun mutane cewa da a ce wannan abun shari'a ce sananniya, Allah zai bada lada akai, mustahabi ne, to da manzo Allah zai fi kowa sanin haka. wala kana yuallimu ashabahu dhalika, kuma da manzon Allah ya sanar da sahabban shi, wa kana ashabu a'lamu bidhalika wa arghaba fihi mimman ba'dahum, kuma da sahabbai zasu kasance sun fi kowa sanin wannan karatun, kuma sun fi kowa kwadayi wajen aikata aikin yadda aka san su da kwadayi wajen yin aikin alkhairi wanda manzon Allah ya karantar. Falamma lam yakunu yaltafituna ila shay'in min dhalika, to kasancewar aka ga cewa sahabbai ba su taba waiwayan wani abu irin wannan ba, ulima annahu min albida'i almuhdatha, wannan ya isa a gane cewa bid'a ne. Kaga wannan ya bata magana da wasu suke cewa annabi bai yi ba ba shine bid'a ba, a annabi ya ce ka ayi, idan kaga wannan hujja ce akan annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba, to bid'a ne kenan, dai addini yake so ai. Allati lam yakunu ya'udduna ha ibadatan wa qurbatan wa ta'a, ba su kasance suna lissafa wannan a matsayin ibada ko neman kusanci da Allah ko mai da'a ba. Faman ja'alaha ibadatan wa qurbatan wa ta'a faqad ittaba'a ghayra sabili, wanda dai ya sanya irin wannan su zama ibada ko qurba ko da'a, to ya bi tafarkin da ba nasu ba, ya zama daga cikin waman shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa ittaba'a ghayra sabilil mu'minina wa shara'at min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, yana shar'anta wa mutane addinin da Allah bai ci ai ba, shine hadarin bid'a, kace ayi abu kaza kace addini ne kuma sai zama ba Allah ne ya ci ai ba, ka dauko kanka ba mugun aiki na shar'anta wa mutane ma lam ya'zan bihi Allah, abinda Allah ya zarga. Wa idha kana hukmu maqami nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi misli hadha fi misli ghari hira allazi tudia fihi bil anba'i wal irsali wa anzala fihi wa unzila fihi alayhi alqura alayhi fihi alquran ma annahu kana qabla alislam ta'abbadu fihi wa fi mithli alghari alladhi fi alquran alladhi anzala allahu fihi sakinatahu alayhi, yace in ya zama wannan shine halin hukuncin, hadha hukmu maqami nabiyina, wannan shine hukuncin da za a yi ma wannan bigire da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin shi, fi mithli ghari hira a kogon hira alladhi tudia fihi al-imba'u wal irsalu, wanda anan ne aka fara annabta da manzanci, wa unzila alayhi fihi al-qur'an, kuma anan ne aka fara sokar da al-qur'ani, ya zama wannan wurin kaji hukuncin shi bai da wata falala ta musamman da ta hukunta aje ayi ibada a wajen, ma annahu kana qabla al-islami yata'abbadu fihi, kuma duk da kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin musulunci yana shiga wurin ya je ya bauta, wa fi misli al-ghar alladhi fil qur'ani, da kuma wannan shine hukuncin dayan kogon wanda ambatan shi zuwa al-qur'ani, idhuma fil ghari ko alladhi anzala Allahu fi sakinatahu alayhi, kuma wurin da Allah ya saukar da sakinarsa natsuwarsa ga manzon da abokin nasa a wajen, kaga shi ma kogon ya samu wata falala, falala ta farko dukkanin su guda biyun shine manzon Allah ya shiga cikin su, shiga cikin wurin falala ce gare sun fa sauran kogo falala, sannan an saukar da Qur'ani a cikin wancan, wannan kuma an saukar da natsuwa da Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kaga sun samu falala ko, amma da haka aka ce tunda dai shi manzon Allah bai ce daga wannan to na hukunta aje ayi ibada a wajen ba, to kar ayi, to ina kuma ga sauran wurare, abin da yake nufi kenan, ina kuma ga sauran wurare wanda kai anan anan Zaria ko Kano ko Sokoto ko Borno ko ko Syria ko Misra, sai kai a samu sai kai ga wani wuri mai falala aje a dinga yin bauta, suna an san kudin mutane, ko ga wani ruwa na burbulowa daga wani dutse a zo a dinga diba ana sha ana wanka ana mayara jinjirai wanka ana diba ana sayarwa, ina ga sauran wurare waɗanda ma ba a san asalin abin ba kenan. فمن المعلوم ان مقامات غيره من الانبياء ابعد ان يشرع قصدها والسفر اليها لصلاه او دعاء او نحو ذلك, تو wannan zai nuna maka cewa kenan abu ne sananne cewa wasu burbushi na wasu mutane na wasu annabawan daban wanda ba shi manzon Allah din ba alayhi salatu wasalam sun fi nisa da a ce an shar'anta anface su da tafiya anface su da zuwa yin ibada ko addu'a, idza kanat sahihatan sabita, wannan fa in ma ya tabbata da gaske wurin da gaske annabin ya rayu a wurin da gaske ya tabbata cewa nan shine inda kabarin annabi Ibrahim yake a ainihin garin Khalil na kasar Falastini misali, da gaske ne nan ya tabbata inda annabi Musa ne yake kaza, fa kaifa idza ulima annahu kadhibun, to ina kuma ga inda an san ƙarya ne annabi bai taba zuwa wajen ba, aw lam yu'lam sihhatuha, ko kuma ba a san gaskiya ne ko ba ƙarya ba ana kokonto,
وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا ركنين اليمانيين يتي wannan fa kamar yadda ka san ya tabbata cewa sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji bai taba ko ina a jikin ɗakin Allah ba sai kusuroyin nan guda biyu na dama falam yastaslim ar-rukunain ash-shamiyyain wala ghayrihima min jawanibil bayt bai taba sauran kusuroyin guda biyu da kuma sauran bangarorin jikin ɗakin Allah ba wala maqama ibrahima bai je ya shafa jikin maqama ibrahima ba wala ghayrihi min al-masha'ir da kuma sauran wurare ba wa amma takbiru falam yuqabbil illa al-hajar al-aswad dangane da sumbanta kuma bai sumbanci komai ba in banda hajar al-aswad wa qad ikhtulifa fi ar-rukn al-yamani an yi sabani game da me ake nufi da ruknul yamani faqila me ya kamata yi faqila aka ce yuqabbiluhu zai sumbance shi wa qila wasu suka ce kuma yastalimuhu zai taba shi wa yuqabbilu yadahu sannan ya sumbanci hannunsa wa qila la wasu suka ce a yuqabbiluhu wa la yuqabbilu yadahu ya sumbanci ainihin ruknul yamani din kai ya sumbanci hannunsa wal aqwalu thalatha mashhura fi madhhabi ahmad wa ghairihi wannan maganganu guda uku sananu ne a madhhabin imamu ahmad wannan madhhabin daban was sawabu abin da yake daidai annahu la yuqabbiluhu wa la yuqabbilu yadahu ba zai sumbanci jikin ka'aba ba ba kuma zai sumbanci hannunsa ba fa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lan yaf'al la hadha wa la hadha dan manzon Allah bai yi wannan ba bai yi wancan ba kama tantiqu bihil ahadithu sahiha kama yadda hadisai ingantattu suka fada thumma hadhihi mas'alatu niza'in yace sannan wannan mas'ala akwai sabani game da ita wa amma masailul ijma' fala niza'a bainal a'immatil arba'a wa nahwihim min a'immatil ilmi annahu la yuqabbilu ar-rukunayn ash-shamiyyain koda akwai sabani game da sumbantar ruknul yamani to amma yace babu sabani tsakanin limamai guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad Allah ya gafarta musu da kuma tsararrakin su cikin sauran limamai irin su Abdullahi dan Mubarak irin su Isa dan Rawiya irin su ainihin Sufyan ats-Tsauri irin su al-Imam al-Auza'i da ire-iren waɗannan limaman waɗanda su ma limamai ne ba su gaza waɗancan ba to waɗannan limaman babu sabani tsakankanin su annahu la yuqabbilu ar-rukunayn ash-shamiyyain cewa ba a sumbantan sauran rukunnan guda biyu na ainihin ɗayan bangaren na hagu da Ka'aba wala shay'an min jawanibil bayt ba a sumbantan wani bangare ɗakin Allah fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yastalim illa ar-rukunayn al-yamaniyyi dan manzo Allah bai taba ko ina ba sai waɗannan guda biyu ar-rukunani al-yamaniyani wa ala hadha ammatus salaf haka gaba ɗaya daukacin magabata suke daukacin magabata gaba ɗayan su as-salaf sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina wa qadru wiya yace amma an ruwaito cewa anna ibn abbas wa muawiya tatafa bil bayt watarana ibn abbas da muawiya suna dawafi a ɗakin Allah to da aka zo ana cikin dawafin fastalama muawiyatul arkan al-arba'a sai sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya taba dukkanin kusuroyi guda hudu fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yastalim illa ar-rukunayn al-yamaniyyain lalle dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ko ina ba sai guda biyun nan fa qala muawiya sai muawiya yace laysa min al-bayti shay'un matruk ni a gani na babu wani abu da ya kamata a kyale ni ɗakin Allah ya laye taba ko ina faqala ibn abbas ibn abbas yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana ko uswatun hasana faraja ilayhi muawiya da muawiya so ya istihsani ne yaga cewa to ai duka ɗakin Allah ne ai abu ne mai falala irin yadda muke wannan tunanin ko sai ibn abbas ya dawo da shi kan hanya yace a akwai abun koyi mai kyau game da abin da manzon Allah ya tsaya akai sai muawiya ya dawo kan wannan fahimta wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin jami'at tirmidhi da littafin musnad da imamu ahmad da al-imamu ainihin wato abdurrazzaq as-sanani shi ma ya ruwaito shi ina fata mun gane wannan to kaga su sahabbai aka suke gudana tsayuwa akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akai koda suna ganin wani abu yayi kyau ya kamata a yi shi ba sa yin shi sai ya tabbata cewa akwai dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ai ba wai kai mujarradin to ai muna ganin ya dace ai zai ƙara kyan addinin ai zai ƙara yauƙa addinin da haka duk akai ta kawo bid'o'i kala daban-daban istihsan
Al-Imam Shafi'i babi yayi musamman a cikin Kitabul Umm da can karshe da yake cewa ibtalul istihsan, watsi da kyautata abu, kawai ra'ayinka ya ga cewa abu yayi kyau sai ka maida shi addini, kuma ka yaki mutane akan shi, kai fada da mutane akan cewa sun in sun ki abun sun ki addini ne. Na'am. Na ku yemi ne? Ina number take? Qala rahimahullah fi hadhihi al-ayati fa'idatun 'azimatun wa hiya anna sunnata ar-rasul sallallahu alayhi wasallam takunu bi fi'lihi wa bi tarkihi fa idha taraka shay'an ma'a wujudi as-sababi 'ulima anna tarkahu anna sunnata tarkahu anna sunnata tarkuhu. Na'am. Yace wannan aya tana nuni zuwa ga akwai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aiki da kuma abin da yake cewa sunnatu tark, bari. Idan manzo Allah ya bar abu to sunna shine barin sa. Wa idza fa'ala shay'an fa huwa sunna, in ko ya aikata shine sunna, la ishkala fi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma istadalla ala tark istilamir rukun li shamiyaini li anna ar-rasul lam yastalimhuma. Ibn Abbas ya kafa hujja da cewa kar a taba wannan wuraren guda biyu saboda manzo Allah bai taba ba. Idan fa sunnatu hiya mutaba'atu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil fi'li wat tark, sunna shine bin manzon Allah wajen aiki da bari. Ko fa idza taraka shay'an ma'a wujudi sababi ulima anna tarkahu min as-sunnati, in ya bar wani abu saboda in bai aikata wani abu ba to sai a san cewa barin shi shine sunna. Wa qauluna ma'a wujudi sababi, wannan maganganun ai Usaimin din ne yake daukowa da wasu maganganu na Ibn Taymiyyah ko a wasu wurare. Na'am. Yace fa idza ma'a wujudi sababi yakhruju bihi ma idza wujida sababun ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtadi istihbabuhu fa yu'malu bihi. Yace cewa da muka yi sai in an samu sababi, yana nufin idan bayan wato mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wani sababi na yin wani abu, to za a iya yin abun amma gurgurdan sababin, za a yi abun gurgurdan sababin. Wali hadha qulna innahu la yusannu tasawuk inda dukhul almasjid khilafan liman qala innahu yusannu tasawuk inda dukhul almasjid annahu urifa an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu kana awwala ma yaf'aluhu inda dukhulihi baytihi an yatasawwaka. Qalu fa baytullahi ahaqqu fa yuqal wujida as-sababu fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yunqal annahu idha dakhala al-masjid bada'a bis-siwak فلا يسن في دخول المسجد خلافا لمن استحبه من الفقهاء. yayi kwatancene da cewa wasu suna cewa idan zaka shiga, idan ka shiga masallaci mustahabi ne ayi aswaki, saboda ai manzo Allah yana yin aswaki a zamanin sa tun daga cikin gidansa da ya shiga gida. Suka ce da haka in yayi a gidansa to gidan Allah, ɗakin Allah ya mutuncanta ai, kaga shine istihsan. Sai suka ce a ai akwai sababi a lokacin da ba a yi ba, da haka ba za a kirkira yanzu ba. Ma'ana ka'ida ce sananne a fiqhu, duk abin da akwai dalilin yin sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai abin da zai sa a yi shi, sai bai yi shi ba to ba za a ce daga baya a zo a yi ba. Akwai an samu muqtada, mun karanta wannan a baya, an samu muqtada da zai sa a yi abu sai annabi bai yi ba to ba za a ce daga baya yanzu a zo a yi ba. Amma idan babu sababin a wancan lokacin, sai daga baya sababin ya auku, to za a yi gurgurdan sababin, ko baya shiga cikin babin ibadat, cikin babin ainihin mu'amalat ne da rayuwa. A takaice wannan dai kaida ita ce ta magana akan sunna ta al-amal wa tark, abinda annabi ya aikata shi za a aikata, abinda ya bari shi za a bari, wannan barin shi ma sunna ne. Jazakumullahu khaira. Malam ya ci gaba da cewa وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يتي ما لم يقبع لياسين اتفاقي أكن سنة تقدان أكن شوى باشرع بني تبع مقام إبراهيم ده سنبنتش شيني ونور نذاق عين كيويش دواني ainihin wato kwasfa ta gilashi da wani abin nan, wani kwaba na gilashi haka mai kauri wanda ma baka iya hangen me yake ciki actually. Za ga mutane suna ta kewaya shi, suna tattaba shi, suna lekawa. Duk wannan shirme ne kawai. Baya cikin abin da yake so ka je kai a wajen. Kaga Qur'ani ya ambace shi, ya ce a rike shi wurin sallah, amma Qur'ani ko sunna bata shar'anta a dinga taba shi ko ana sunbantar shi ba. Fa idza kana hadha bis sunnati al mutawatira wa bi ittifaqil a'imma la yushra'u taqbiluhu bil fami wala masuhu bil yadi fa ghayruhu min maqamatil anbiya aula alla yushra'a taqbiluha bil fami wala masuha bil yadi. Yace in nemi waɗannan wuraren ar-rukunani shamiyani da kuma maqamu ibrahima wanda sun tabbata da sunna mutawatira da ittifaqin al-umma, malame cewa wurare ne masu daraja ko, amma ba a shar'anta sunbantan su da baka ko taba su da hannu ba. To wasu wurare daban waɗanda ba wannan ba, daga cikin burbushin annabawa su suka fi cancantan da a ce babu shari'a a kansu game da haka, game da sunbantan su ko taba su da hannu. Wa aidan har ila yau, fa innal makana alladhi kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli fi bil madinati an-nabawiyya da'iman lam yakun ahadun min as-salafi yastalimuhu wa la yuqabbiluhu. Irin wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah diman da'iman a Madina a matsayin shi na liman, wurin shi sananne ne a gaba, kullun anan yake sallah. Babu wani daga cikin magabata da ya maida wurin wurin tabawa ko wurin sunbanta. Walal mawadi' allati salla fiha bi makkata wa ghayriha, hakanan wuraren da ya sallah a cikin su a Makka ko wasu wurare daban. Fa idza kana al mawdi' allazi kana yata'uhu bi qadamayhi al karimatayn, in ya zama na ga wuri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kafafun shi guda biyu masu daraja akai, wa yusalli alaihi kuma yayi sallah akai, lam yushra li ummati tamassuhu bihi, ba a shar'anta wa al umma shi taba wurin ba, wala taqbiluhu, ba a shar'anta wa al umma shi sunbantan wurin ba. Fa kaifa bima yuqalu inna ghayrahu salla fihi aw nama alaihi, to me zaka ce kuma game da wani wurin da za a ce wani ne can daban ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wurin ko yayi bacci, wani annabi ko wani salihi ko wani shehi ko wani wali ko wani babban mutum, a ce wurin da yayi sallah ko wurin da ya kwanta ya zama wurin tabawa da wurin sunbanta. Wa idza kana hadha laysa bi mashru'in fi mawdi'i qadamayhi lis salati fa kaifa bin na'al alladhi huwa mawdi'u qadamayhi lil mashi wa ghayrihi. To in ya zama ba a baiwa wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wannan falalar ta cewa a sunbanta ko a taba ba, to ina kuma ga takalmi. Kaga shi wurin sallah wurin aje kafa ne dan sallah, su kuma takalmi wurin aje kafa ne dan tafiya. Kaga wurin ajewa dan sallah yafi wurin ajewa dan tafiya daraja ku. Hadha idza kana an-na'lu sahiha, wannan fa in ya tabbata daga gaske cewa takalman na manzon Allah ne. Dan zaka je wurare yanzu musamman a Turkiya suna da shi a National Museum din su a Istanbul, ce ga takalman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga zobe, ga kaza ga kaza. To ya inganta bai inganta ba wallahu alam, a wuri kaza ma zaka je an ce gashi, a wuri kaza ma gashi. To wannan fa in ya ma tabbata cewa takalman nashi din ne, fa kaifa bi malam yu'lam sihhatu, ina kuma ga wanda ba a san ingancin shi ba. Aw bi ma yu'lamu annahu makdhubun, ko kuma wanda aka san ƙarya ce aka kera ta zuki ta mallaci. Ka hijaratin kathiratin ya akhudha al-kazzabuna wa yanhituna fiha mawdi'a qadamin, kamar yadda yake samun mutane makaryata su je su samu dutse su fafe shi su kankare shi sai su yi krebin din shi ayi a ciccire shi a saka kaman mazaunin kafa, a mira shi kaman impression ne na kafa ta taka kuma har ya lotsa, kamar yadda zaka taka tabo ko yashi sai a ga sawun kafarka ya burma a wajen. Wa yazumuna indal juhali anna hadha almawdi qadamu nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai su danga riya wa jahiliya cewa ai wannan kafan manzo Allah ce ya taka anan, Allah ya tabbata da ta tabbata haka. Akwai su dawa irin waɗannan wuraren kaje zaka gansu, jahilai su dinga sanya kafafun suna bada kuɗi a wajen, suna lasa ko a dinga zuba musu ruwa a ciki suna sha. Shi jahili ya riga ya mai da kanshi ta sai da tarugu ne kawai, sai dai a dinga markada shi ana shanyewa. Wa idza kana hadha ghayru mashru'in fi mawdi'i qadamayhi, yace to idan ya zama wannan ba addini bane dangane da kafafun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wurin da ya aje su, wa qadamai ibrahim al-khalil, ba addini bane dangane da wurin aje kafa annabi ibrahim alaihi salam, alladhi la shakka fihi wanda shi na Ibrahim din babu shakka akai shine wannan na maqama Ibrahim dake Ka'aba wa nanu ma hadha qad umirna an natakhirahu musalla kuma duk da haka an ce mu maida wurin wurin ibada fa kaifa bima yuqalu innahu mawdi'u qadamai kadiban waftira'an alayhi to tayaye kuma dangane da inda za a ce wurin kafan ne sai ya zama ƙarya ne da shaci fadi kal mawdi'il ladhi bi sakhrati baitil maqdis kaman wurin da yake kan wannan dutsen na baitul maqdis inda aka ce nan ne annabi ya taka da zai hau sama mai iraji sai aka aje wannan dutse aka ce wai ga kafafun shi a wajen wagar zalika mai maqamat da wurare irin waɗannan fa in kila idan wani ya ce faqad amara Allahu an natakhidha maqama Ibrahim musalla fa yuqasu alayhi ghayru sai to aitin da Allah ya ce mu riqina Ibrahimu wurin sallah to ai kiyasin saura akai mana kila lahu sai a ce mushi هذا الحكم خاص بمقام ابراهيم الذي بمكه wannan hukuncin yake banci burbushin ibrahim ne na makka sawa'un urida bihil maqam alladhi indal ka'aba mawdi'u qiyam ibrahim aw urida bihil mashair bisa fasara dayan biyu shin maqamu ibrahim a wannan ayar ana nufin ma wannan wurin dake ka'aba ne ko ko ana nufin sauran wuraren arafa wa muzdalifa wa mina akwai da suke ganin ma fasara kenan cewa wattakhidhu min maqami ibrahima musalla arafa ce da muzdalifa da mina falani za abni za abin almuslimina anna almashaira khussat min alibadat bima la yashra'uha fihi sa'irul buqa ba la yushriku fihi sa'irul buqa babu sabani tsakanin musulmai cewa wadannan wuraren arafa da muzdalifa da mina da safa da marwa da ka'aba suna da wasu ibadoji da aka kebance sai a wajen za a yi babu wani wuri daban da ya cancanta ai wannan ibadar a wurin sai nan babu inda halarta aje a ce an yi jifa na jamra babu inda halarta a ce za a je a yi dawafi ko sa'ayi in ba waɗannan wuraren da aka ce a yi asharance ba kama khusal baitu bit tawaf yace kamar yadda aka kebata dakin Allah da tawafi فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها بهالسته kai kiyasin wani wuri kace a zo ai dawafi kiyasi akan Ka'aba ko a zo ai jifa kiyasi akan Jamara ko a zo ai sa'ayi kiyasi akan Safa da Marwa ba bihalasta ba malam yashra fiha wa aula wa malam yashra fiha ba za ai kiyasin abinda ba a shar'anta a wajen ba wa aula alla yashra fi ghayriha da ya halasta kenan ya fi cancanta ka a shar'anta wannan abun akan wani wani hannu istidlalna ala anna ma lam yushra hunaka min at-taqbil wal istislam aw la an la yushra fi ghayriha yace mun kawo bayanai da hujjoji dan nuna cewa abinda aka shar'anta a wajen na taqbil wa ma'ana ba a shar'anta sumbanta da tabawa a wurin ba ballantana a shar'anta a wasuri wala yalzamu an yushra fi ghayri zalika albuqa misl ma shur'a fiha wannan kuma bai lazimta cewa abinda aka shar'anta a wurin a ce a dauke shi akai wasu wurare daban ina ganin zamu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa min tilkal qubba wa min zalika alqubbatu allati inda babi arafat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi